الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أفرقوا منا كارك باتردى يبونا مسمم دجنجنا ودبوديا زواغ الله سبحانه وتعالى wanda ya saki hada mu a wannan safiya ta ranar litinin a wannan majalisi namu mai albarka wanda muka masa suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatun mu na lugha daga cikin wannan littafi na makama makama ta Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 14 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda yi daidai da 13 ga watan 6 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya mun zo ƙarshen muƙaddima ta wannan littafi. Gaba ta ƙarshe shine malam ke faɗa wa billahi a atawidu fima a atamidu, da Allah subhanahu wa ta'ala ba da wani ba a atabidu nake neman taimako da agaji. Taqdimu ma haqqu at-ta'khir yufidu al-hasan, kamar yadda yake faɗa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bauta ma ba ma bauta ma wani in ban da kai, wa iyyaka da kai kadai nasta'inu muke neman taimako. Kaga anan maimakon a ce wa a'tadidu billahi sai ya ce wa billahi a'tadidu, da Allah subhanahu wa ta'ala ba da wani ba ya ce nake neman taimako da agaji. Da haka ya karantar da mu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kuma haka manzansa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi yake ce da mu wa idhasta'anta fasta'in billahi. Lafazin a atabidu ash-shahidu minhu qawluhu subhanahu wa ta'ala wa ma kuntu muttakhizal mudillina abuda, abuda ay awana fima a atabidu, game da abinda nake nihi. An gane ko a atabidu nake nihi min al-amdi, idan aka ce al-amdu bi ma'ana al-qasd shine yake cewa qatlul amdi, kisa na ganganci wanda da nufi mutum yayi. Sai ya ce wa a'tasimu, wato da shi nake neman tsaro da kariya mimma yasimu, game da duk abin da ya aibanta. Lafazin alwasmu min al'ayb, min alwasmi ne, alwasmu bi ma'ana al'ayb. Wa a'tasimu, da shi nake neman wato tsaro da kariya mimma yasimu, game da duk abin da ya aibanta. Ma'ana Allah ya bani tsaro da kariya game da duk wani abu wanda yake ainihin sa aibi ne. Ga ya can wa man yatasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim wallahu ya'simuka minan nas qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah qala la asima al-yawm min amri Allah illa man rahim sai yace wa askar shidu da shi nake neman shiriya ila ma yurshidu izuwa abin da ya shirye su famal mafzau malam yace mafaka bata zaman tuba illa ilaihi faci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala take kamar yadda wa zannu alla malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu kuma ga yace la malja'a wala manja minka illa ilaika shine yace famal mafzau mafaka bata zaman tuba illa ilaihi faci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala take wala isti'anatu illa bihi babu wani neman taimako faci sai da shi wala tawfiqu babu wani gamdakatar da bawa zai samu illa minhu faci daga Allah subhanahu wa ta'ala yake wama tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni wala al-mawqidu malam yace mafaka bata zaman tuba illa huwa faci shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana shine mafaka ta bawa kamar yadda ya fada can walan yashidu min dunihi mawdila alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi gunibu zuwa gare shi nake komawa da tuba wa bihi nasta'inu da shi muke neman taimako wa huwa ni'mal muqi wato madallada abunti madallada mai mataimaki shine ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan yau zamu tashi makama ta farko insha Allah قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الأولى الصنعانية حدث الحارث بن حمام أنه قال لما ابتعدت قارب الاغتراب وأنعتني المتربة عن الأتراب طوحت بي طوائف الزمن إلى صنعاء اليمن فدخلتها خاوي الوفاض بادي الإنفاض لا أملك بلغة ولا أجد في جرابي مضغة فطفقت أجوب درقاتها مثل الهائم ولا أجد في جرابي مضغة فدفقت أجوب إرقاتها مثل الحائم وأجول في حوماتها جولان الحائم وأرود في مساره لمحاتي ومسائه قدواتي وروحاتي كريما أقلق له ديباجتي وأبوه إليه بحاجتي أو أديبا تفرج رؤيته غمتي وتروي روايته قلتي حتى أدتني خاتمة المطاف وهدتني فاتحة الألطاف إلى نادي الرهيب مهتو على زحام ونهيب فولجت غابة الجمع لأصبر مجلبة الدم فولجت غابة الجمع لأصبر مجلبة الدم فرأيت في بهرة الحلقة شخصا شقت الخلقة عليه أهبة السياحة وله رنة النياحة وهو يطبأ الأسجاع بجواهر لفظه ويقرأ الأسماء بزواجر وعظه وقد أحاطت به أخلاق الزمر إحاطة الهالة بالقمر والأكمام بالثمر فدلفت إليه لأقتبس من فوائده وألتجب بعض فرائده فسمعته يقول حين خب في مجاله وهدرت شكاشك ارتجاله أيها السادر في غلوائه السادر ثوب خيلائه الجانه في جهالاته الجانه إلى خزعبلاته إلى ما تستمر على قيك وتستمرئ مرعى بقيك وحتى ما تتناهى في زهوك ولا تنتهي عن لهوك تبارز بمعصيتك مالك ناصيتك وتجترئ بقبه سيرتك على عالم سريرتك وتتوارى عن قريبك وأنت بمرأة ركيبك وتستكفي من مملوكك وما تخفى خافية على مليكك تديكي هنا لدن سويكي نمنا إيتكيتاك وننجن دغنكي نسيمو جيبياني ما لم الله يجي كنسنا فتا وتوانا مقاما جي تفركو ودا ya danganta ta zuwa wani babban birni wanda yake da daddi daga cikin burane na duniya shine Sana'a amma wace Sana'a Sana'a ta birnin Yaman kamar yadda ya bayyana mana domin Sana'a a biyuci akwai Sana'a a birnin Sham wanda bata kai ba Sana'a ta birnin Yaman ta birnin Yaman har yau haka sunan yake ita ce headquarter ko mu ce capital wato ta birnin Yaman to shine mata suna kenan al-maqamatul ula as-sunaniya sai yake cewa haddatha al-harith ibn hammam al-harith dan hammam wato ya bada labari annahu qala shi yake fada lamma qata'adtu gariba al-ihtirab yake cewa lokacin da na zauni tuzan bakunci lafazin ihtata'adtu an ciro shi ne daga al-quda ko kuma kace wannan al-qa'ud idan suka ce qa'ud wato shine raquni an gane ku shine raquni saboda akan hau bayansa a tsugunna wanda yake mahayin raƙumi can baya yake komawa ya tsugunna wanda ya kware aymin al-qu'ud ne to shi yasa suke kiran shi al-qu'da ko kuma al-qa'ud to shine yace lamma ta'addu yayin da na zauni gariba al-ihtirab tuzan bakunci wa an'ati lil matrabatu anil atrab al-matrabatu talauci mai tsugunnar da mutun akan ƙasa Allah ya kare mu wa ana atni yani santani anil atrabi wato gabarin tsare kuna idan aka ce al-atrab jam'i ne na tarib idan aka ce tarib shine tsara ko kuma kace sa'a ga ya can urban atraba shine yace wa anna atini al-matrabatu talauci mai tsugunnar da mutun akan ƙasa yami santani anil atrab gabarin sare kuna ko kace gabarin sa'an nuna kenan na fita yawon kwadago yawon nema ga ya can ash-shahid qauluhu ta'ala yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba sai yace bawwa hatibi dawadihus zamani masibun zamani an gane ku matsaloli na yau da gobe dawwa hatibi yace sai ta jefa ni ila sana'a il yaman zuwa sana'a a tabrin yaman lafazin bawaih jam'i ne na baiha ba'iha bi ma'ana na'iba musiba kenan an gane ko waznan wa ma'anan kenan bawwa hatibi dawaihu zamani masibun zamani ma'ana matsaloli na yau da gobe sai suka jefa ni ila sana'a il yaman zuwa sana'a a tabrin yaman fadakhaltuha na shiga wannan birni khawiyal wifadi ina mawuhincin burgani lafazin al-wifad jam'i ne na wafda idan aka ce wafda shine burgani wanda matafiyi yakan sa guzurinsa a ciki shine yace khawiyal wifadi ina mawuhincin wato burgayin ga yacin fahiya khawiyatu fahiya wannan faka ayyin min qaryatin ahlaknaha fahiya kha wannan fahiya zalimatun wa hiya khawiyatun ala urushiha sai ce fatiya da infabi ina mai bayyanar da kakkabe burgayina ma'ana kowani bulbuti babu a ciki ina kakkabe burgayin ka san in matafiyi guzuri ya kare fito lamarin sa fili yake dan a gane cewa shi mabukaci ne shine yace badiyal infabi ina mai bayyanar da kakkabe burgayina lafazin badi ismu fa'il ne kenan min bada yabudu badwan wa bad'an kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fada wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu yabihi yastahzi'un bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu limanuhu an qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah kuma ga yacin waja'a bikum min al-badwi qawi me yasa qawi ake ce mata al-badu li'annahu yabudu kullu man fiha duk wanda yake cikin qawi an san shi kai ba ma wai mutum saurin aka gani ba ko a qawi an san cewa akwai wani bakon da ya shigo amma Hausawa suka ce maraya sai Allah sanin wanda yake cikin ta abu ne wanda yake mai wahala unguwar kuma za ku rayu da mutum baka san shi ba idan yawa yayi yawa amma in kana so ka gane shi kanin kusa Kano ka gani to shine yace badiyal infabi wato ina mi bayyanar da kakkabe burgamina wa ma narakatta ba aka illal ladina hum araziluna badiyar ra'ayi sai yace la amliku bulqa yace ban mallaki wani guzuri kwata kwata wani guzuri ban mallake shi ba wala ajidu fi jurabi mudqa yace ba na samu wata ɗar tsoka a cikin burgamina jimun kin bamma ya masa ko kasra kasra yawa wala ajidu yace ba na samu fi jirabi a cikin burgamina mubga wato wata tsoka wannan ya gabata ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum haka in ka koma thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna al'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahama shine yace wala ajidu ban samu ba mudghatan wata ir tsoka fi jirabi a cikin burgamina fadafiktu malan yace sai na hadu lafazin fadafiktu an ciro shi ne daga fafika fi'il ne min wannan min af'ali shuru ga yacin wa fafika yakhsifani alaihima min waraqil janna fafika masham bisuki wal a'na shine yace fadafiktu sai na hadu ajuru ina sare durukatiha wato titinanta da kai kawo misalan haɗin yace kwatancin dimotacce fada fikutu sai na hadu ajubu ina sari durukatiha titinanta ko kace hanyoyinta da kai kawo misalan haɗin kwatancin dimotacce lafazin ajubu an ciro shi ne daga aljau idan aka ce aljau shine sari wato kasa ta hanyar tafiya an gane ku shine ake cewa wani ya sari dawa ma'ana yayi tafiya mai nisa lafazin alha'im gashi can a cikin suratu shu'ara wash-shu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun shine yace misalan ha'im kwatancin wato dimautacce wa ajulu ina yawo fi haumatiha a cikin fagagenta jawlanal ha'im irin yawo na tsuntsu wanda yake mai tsananin kishirwa lafazin alha'im min hamani yahumu hauman ma'ana kiwayo da tsuntsu yake yi idan yana jin kishirwa shine yace wa ajulu ina yawo fi haumatiha a cikin fagagenta jawlanal ha'im irin yawo na tsuntsu wanda yake mai neman ruwa wa arudu yace ina wa arudu fi masarihi ina nema fi masarihi da mahati wato a cikin makiyaya ta ido na ma'ana ta hange hange na wa arudu ina nema fi masarihi a cikin makiyaya ta da mahati walƙawar ido na lafazin masarihi jam'i ne na masra idan aka ce al-masra makiyaya wala kun fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrafun wa arudu ina nema fi masarihi lamhati a cikin makiyaya ta walƙawar ido na wa masayihi wato da matafiya ta gadawati jijjihina wa rauhati da maraitata an gane ko lafazin masayih jam'i ne na masiha idan aka ce masiha wurin da mutum yake tafiya minas siyaha ne fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin shine yace wa masayihi wato da matafiyata ta gadawati jijjihina wa rauhati da maraitata guduha shahrun wa rawahuha shahr mi nake nema yace ai wa arudu kariman ina neman mutumin kwarai wanda yake mai kyauta kenan wa arudu ai ina neman kariman shine wato mutumin kwarai uku dika da hudi bashati wanda zan tsufar masa da fatar fuskata idan aka ce dibaj shine tufafi na alhariri me yasa anan malai ya kamanta fuskarsa da cewa dibajati saboda fuska ita ce matattar kyau shine yace ukuliku lahu in tsufar masa dibajati wato fuskata ma'ana na kaskanta kai na roke shi cewa ya taimaka mu an gane ko lafazin ukhlik ma'ana in tsufar masa da dibajati wato fuskata ga yace innal imana yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu as-sawm fas'alullaha an yujaddida lakum imanakum aw kama qala sai yace wa abuhu ilayhi bihajati na bayyana masa bukatata aw adiban ko kuma wani masanin adab to fadriju ru'yatuhu gummati wanda ganinsa wato zai kware mun bakin ciki na da damuwata an gane ku in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkal ko kuma yawa watulu alaihim naba anuhin iz qala li qaumihi ya qaumi in kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkal fa ajimu amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum ghummatan thumma qadu ilayya wala tunziru idan aka ce gumma shine abu wanda yake rufaffe me yasa saboda shi bakin ciki abu ne wanda yake zawa ya rufe zuciya karasa yadda zakai shine yace aw adiban ko wani malamin adab to farriju ru'yatuhu gummati wanda ganinsa wato zai kware mun bakin ciki na da damuwata wa turwi riwayatuhu gullati wato riwayarsa ta kosar mun da kishirwata yace hatta addatni khatimatul mafaq wato karshen wurin kai kawo na sai ya bada ni wahadatni fatihatul alqaf wato farkon tafsasawa ta Allah subhanahu wa ta'ala game da ni lafazin al-ataf jam'i ne na luduf yakan zo fatihatul iltaf idan kace al-iltaf wato shine tausasa halishi ka san shi bako wanda yake so a nuna masa hanya dole sai ya tausasa halishi idan yayi kaushi idan ya kausasa halishi to ba za a nuna masa ba inda yake bukata fatihatul al-ataf kenan farkon wato tausasawa ta Allah subhanahu wa ta'ala game da ni yace wahadatini sai ta shiryar da ni ila nadi izuwa wani mazauni rahibin wanda yake mayar wuce ya gabata faqad jarabi ba'dhi andiyatil adab andiya jam'i ne na nadin wa ta'tuna fi nadikumul munkar shine yace ila nadi izuwa wani mazauni rahibin wato mayar wuce muhtawil wanda yake matattari ala sihamin abisa matsatsa wani hibin wato da kuka muhtawil wanda yake ya hadu ala sihamin abisa cunkoso wani hibin wato da kuka sai yace fa walajtu sai na kusa ghabatal jami'i wato rukukin jama'a idan aka ce gabar rukuki kenan inda itace suke haduwa su yawaita su sarki da juna fa walajtu sai na kusa ghabatal jami'i wato rukukin jama'a lafazin walajtu an ciro shi ne daga al-wuluj walija yaliju wulujan ya'lamu ma yaliju fil ardi wama yakhruju minha ko kuma aulaja yuliju ilajan yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi wala al-mu'minina walija shine yace falawfa walajtu sai na kusa gabatal jami'i rukukin jama'a li asbura dan naga majlabatar dan'i menene ke janyo musu zubar hawaye naga mutane sun taru kowa sai kuka yake an gane ko shine yace li asbura dan na jarraba majlabatar dan'i menene ke janyo musu zubar hawaye asbura wannan ya gabata wa yusbaru gaurun aqali sai yace fara'aitu sai naga fi buhratil halqa a cikin tsake tsakin taron jama'a naga shakhsan wani mutum shaktal khilqa mai ramin marhalinta an gane ko mutum ne wanda yake ramin ne alaihi uhbatus siyaha tare da shi akwai tattali na asiyaha wato shine ibada me ake nihi da siyaha anan kamar sufiyanci da suke yi mutum ya dauki yar sarkashi ko yar buta da yar sanda da wannan ya shiga daji shine yace alaihi uhbatus siyaha tare da shi akwai tattali na bulaguro ciri na bulaguro kenan yar sarka wato da sanda da buta sai yace wala hurannatun niyaha kuma yana da murya ta mai kukan kyara wala hurannatun niyaha yana da murya ta mai kukan kyara shine wato kukan mutuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin hani sai yace wa huwa yadbaqul ashja'a wato yana kira sararran zancansa bi jawahir lafzihi wato da gwalagwalai waɗanda suke na lafazinsa lafazin asja jami'i ne na saja idan aka ce saja zance wanda yake mai kai daya wanda yake tsararre kamar yadda wannan littafi idan ka lura galibi saja ne sai yace wa yaqra'u asma'a yana kwankwasar kunnuwan jama'a bi zawajiri wa azhi da tsawace tsawacen wa'azinsa wa qad ahabat bihi akhlaqul zumar wato gaurayen jama'a sun zagaye da shi ihabatal halati bil qamar irin zagaye nake kasa kuru da wata. Idan aka ce alhala shine ke kasa kuru a Hausa, ma'ana sansami wanda yake kewaye wata. An gane ku? Ai wata ana samu wani lokaci sai kaga wani haske ya kewaye shi haka. To shine ake kiran shi ke kasa kuru, ko kuma ka ce sansani. Sansani shine yace wa qada habat bihi akhlaqu zumari, wato gaurayen jama'a. In aka ce akhlaqu zumar, ma'ana wannan yazo, wannan yazo jama'ar da ba ɗan gari da ba, wanda ka zo na zo ne. Az-Zumar ga yacin sura ce ta musamman, wasiqal ladina taqaw ila al-jannati zumara. Sai yace wa qada habat bihi akhlaqu zumari, wato gaurayen jama'a sun zagaye da shi. Ihabatal halati bil qamar, irin zagaye nake kasa kuru da wata. Wal akmami bis samari, irin yadda wato kumso yake zagaye ƴaƴan itace. Lafazin akmam jam'i ne na kimmun, kimmun. Sai mu koma cikin suratul rahman. Ni Allah ya fada khalaqal insana min salsalin, ko kuma da yace yawa khalaqal insana allamahu albayan ash-shamsu wal qamaru bi husban wan najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla taqaw fi al-mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsiru al-mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Akmam jam'i ne na kimmun, kimmun shine wato kumso, kumso kenan. Yadda ƴaƴan itace kafin su bullo akwai wani kumso da yake zagaye su, shine yace wal akmami, irin zagaye na kumso bil da samari game da ƴaƴan itace. Malam yace fadalaftu ilaihi, sai nayi duku-duku zuwa gare shi. An gane ko? Nayi duku-duku wato zuwa gare shi. Shine suke cewa dalafa shaykhu fi mishyatihi, ma'ana tafiya irin ta tsoho. An gane ko? Wanda karfi ya kare, duku-duku ake cewa. Shine yace fadalaftu ilaihi, sai nayi duku-duku zuwa gare shi. Li aqtarisa min fawaidihi, dan na daskwano daga fa'idodinsa. Iktibas shine dosan rubuta. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naqtabis min nurikum. An gane ku? Shi yasa bakin wuta ake kiran shi alqabas aw atikum bi yawa. Shine yace li aqtabisa, dan na dosano min fawaidihi, daga fa'idodinsa. Wa altaqita, kuma na tsunto ba'da fara'idihi, wato sharan guntattakin, wato wannan guntattakin kayan adansa. In aka ce fara'id, ma'ana guntayen zinari, lokacin da ake kerawa waɗanda suke watsewa. Mala Idris ba sunan shi fara'id ba. Shine yace wa altaqita, in nasuntu ba'da fara'idihi, wato shashan guntattakin kayan adansa. Ma'ana ɗan kalmomin sa kenan wanda yake jefawa, shine yake ne. Fasami'tuhu, sai na ji shi ya kulu yana fada. Hina khabba fi majalihi, lokacin da yayi sassaka wato a fi majalihi, abun yawansa, ko kuma ka ce fi majalihi a fagensa. Fasami'tuhu, sai na ji shi ya kulu yana fada. Hina khabba, lokacin da yayi sassaka. Fi majalihi a fagensa. Wa hadarat shaqashi urtijalihi, wato kumfar baki ta irtijalihi, sabar zance ba tare da tunani ba. Wa hadarat, sai ta yi gumsa. Lafazin shaqashi jam'i ne na shikshika, ma'ana ita ce wannan kumfar baki, irin wadda amali yake bulbulowa. Shine ake amala bulbulo, shine wato shikshika. Shine yace irtijal, ko shine mutum ya dau zance ba tare da tunani ba kai tsaye. Shine yace wa hadarat, wato sai ta yi gumza. Lafazin hadarat an ciro shi ne daga al-hadir, shine kukan kurciya. Shine yace shaqashi kurtijalihi, kumfan bakinsa na safar zance ba tare da tunani ba wa hadarak sai ta yi gumza yana fada yace ayyuhas sadiru ya kai imautacce fi gulawaihi wato a cikin ketare iyakarsa idan aka ce as-sadir shine imautacce mutumin da ya kadi gabansa baya ji baya gani baya waiwaye duk abin da yaso kawai aikatawa yake shine ake kira as-sadir fi gulawaihi game da ketare iyakarsa lafazin gulawa minal gulu ne ghala yablu guluwan qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayral haqq ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq sai yace as-sadidu mai sakin saubaku ya la'ihi wato tufafin takamarsa da jiji da kai al-jamihu mai gaggawa fi jahalatihi a cikin jahilcinsa an gane ko al-jamihu mai zautuwa fi jahalatihi a cikin jahilcinsa wannan min al-jimah ne idan aka ce al-jimah shine zautuwa kamar yadda doki zai kadi gabansa ya kwaci an gane ko sai an yi fama kafin a dawo shi kawai zai yi ta zuba su kuwa shine kamar yadda mai al-hurda yake cewa malli bi raddi jimahi min gawayatiha kama turaddu jimahu al-khayli bil lujmi muna da ash-shahida akan wannan kalma daga cikin a cikin al-qur'ani mu koma cikin suratu tauba law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun wa hum yajmahun shine yace wa hum yajmahun suna zautuwa sun kadi gaban su ba sa ji ba sa gani ba sa waiwaye shine yace al-jamihu mai zautuwa fi jahalatihi a cikin jahilcinsa al-janihu mai karkata ila kuzabilatihi zuwa ƙaryace ƙaryacensa gaya can wa insha na huli salmi fashina halaha sai yace ila ma tastamiru har zuwa yaushe ne zaka shude ala gayyika akan batanka lafazin ila ma ainihi ila matani an gane ko ilama ai ilamata har zuwa yaushe ne tastamiru zaka shude ala gayyika wato akan batanka kad tabayyana rushdu min al-gayy wa tastamiru kuma kana neman dadada mar'a bagayyika makiyayar zalincinka lafazin tastamiru min al-mar'i ne fakuluhu hani'an mari'a mar'a makiyaya akhraja minha ma'aha wa mar'aha wallazi akhraja mar'a bagayika wato zalincinka ya ayyuhan nasu inna ma bagayukum ala anfusikum inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagy shine yace wa tastamiru kana neman dadada mar'a bagayika makiyayar zalincinka sai yace wa hattama yace har zuwa yaushe ne lafazin hattama ai hattama tane wa hattama yace har zuwa yaushe yaushe ne tatanaha wato zaka tukake fi zahawika game da jiji da kanka da nuna isar da kake wai a yaushe ne zaka tukake ka dena sai yace wala tantahi Allah hawika alhali kuma baka hanuwa wato game da warginka tubarizu bi ma'asiyatika malika nasiyatika kana ma mamallakin kokuwar kanka hutuna futu da sabanka lafazin tubariz an ciro shi ne daga fadar su baraza ya buruzu buruzan gaya can wa barazu lillahi jami'a wa barazu lillahi alwahidil qahhar yawmahum barizu shine yace tubarizu kana kutona kuto bi ma'asiyatika da sabanka malika nasiyatika mamallakin kokuwar kanka shine kake ma kutona kuto da aikin sabanka ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha lanasfa'an binasiya nasiyatin karibatin khabiya, sai yace wa tajtariu, kana bugun gaba bi kubi hisiratika, da mummunar al'adarka, ala alimi sariratika, ga masanin asirinka. Wa tajtariu, kana bugun gaba, kana nuna isa, min al-jara'a ne, in aka ce jara'a shine karfin hali, bugun gaba, mutum ya nuna cewa shi ba gudu ba ja da baya, shine yace wa tajtariu, kana bugun gaba bi kubi siratika, da mummunar al'adarka. Lafazin sira ya ati bi ma'ana al'ada, ga ya can sanu iduha sirata halula ay adata halula, ala alimi sariratika, ga masanin asirinka. Sai yace wata tawara, kana neman fakewa an garibika, ga barin makusacinka, wa anta bi mar'ariki bika, alhali kai ko kana maganar mai dakonka, shine Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah kana alaikum raqiba, wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ga yacin kuma wartaqibu inni ma'akum raqib. Shine yace wata tawara, kana neman fakewa, ga yacin cikin suratul nahl, ya tawara min alqaumi min su'i ma bushirabi, kuma mu koma cikin suratul sad, ko mu ce suratul daud, hatta tawarat bil hijab. Shine yace wata tawara, kana neman fakewa an qaribika, gabarin makusacinka, wa anta bi mar'ariki bika, alhali kai ko kana maganar raqibika, mai dakonka, mai kiwonka, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa tastakhfi mimma malukika, kana neman uya game da wanda ka mallaka, wa ma takhfa khafiyatu, alhali duk wata mai uyuwa bata uyuwa, ala malikika, wato game mallakinka, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tastakhfi, kana neman uya, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah, mimma malukika, game da wanda ka mallaka, wa ma takhfa khafiyatu, duk wata mai koyuwa bata koyuwa, ala malikika, ga mamallakinka, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, wa ma yakhfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama. Sai yace a tazunnu, wai shin zato kake, an sa tanfa uka haluka, halinka zai amfane ka, idza anarti haluka, idan labtawarka izuwa lahira ya yanzunta, ya zama yanzu ne labtawarka izuwa lahira, wai kana tsammanin cewa halinka zai amfane ka, auyun ki zuka maluka, koko kana zaton cewa dukiyarka da katara za ta tsamayar da kai daga cikin daga azabar Allah, hina tubi kuka a amaluka, lokacin da ayyukanka suka hallakar da kai, auyun ki zuka maluka, shin ko kana zaton cewa dukiyarka za ta tsamayar da kai daga azabar Allah. Afa man haqqa alaihi kalimatul azabi, afa anta tunqidhu man finnar, kuma gashi can, wa inna sha'anu gribuhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun, shine yace hina tubi kuka a amaluka, a lokacin da ayyukanka ki hallakar da kai, auyubikun nabi ma kasabu wa ya'fu an kaseera, wa yawma yaqulu nadu shuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbika. Sai yace auyubuni an kana da muka, ko ka kana zaton cewa wai nadamar ka za ta amfane ka, idza sallatka da muka, lokacin da duddigenka yayi sarmandau akan siradi, kana zamanin wai nadamar ka za ta amfane ka, lokacin da duddigenka yayi sarmandau. Nadama ta amfani mutum a nan duniya ne, amma idan mutum ya saki wuri ya kure masa, aka wayi gari kiyama, nadamar mai nadama ba ta amfanar sa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, walau tara izu kifu alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badala hum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun. shine yace auyuguni an kana da muka ko kuma kana zaton cewa nadamar ka za ta amfane ka ta wadatar da kai idza sallatka da muka lokacin da duddigen ka yayi sarmandau akan sura'i sai yace auya adifu alayka ma asharuka ko ko kana zaton cewa wai danginka jama'arka za su tausasa maka yauma yadhummuka ma asharuka a ranar da wato guntaran alkiyama ya tarar da kai gane ku yauma yadhummuka ma asharuka ko kuma ka fassara shi da kabari ranar da kabarin ka ya tarar da kai wai kana tsammanin cewa danginka za su tausasa maka kabari da suke tausasa maka rayuwar duniya ba wannan magana domin sun kai ka sun tosa kuma kowa ya dawo ya shiga sha'anin sa kenan ka iya da abin da ka iskiya ce sai yace hallanta hajjata mahajjata hatidaika me ya hana ka bi mahajjata hatidaika hanyar shiryuwarka lafazin in tahajjata an shiro shi ne daga annahaj ko kace almanhaj ko kace minhaj hanya kenan wadda take mabayyana ita ce annahaj wal manhaj wa minhaj likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja shine yace hallanta hajita mi ya hana ka bi mahajjata hatidaika hanyar shiryuwarka wa ajjalta mu'alajata daika mi ya hana ka gaggauta magance rashin lafiyarka wato wai mi ya hana ka gaggauta magance cutarka an gane ku mu'alaja kenan min al-ilaji ne wai mi ya hana ka gaggauta magance wato rashin lafiyarka duk wasu matsaloninka yace wa falalta shabata atidaika mi ya hana ka dakusar da kaifin tsaurin kanka da ketare iyakarka wa falalta mi ya hana ka dakusar da shabata atidaika kaifi wanda yake na tsaurin kanka idan aka ce shaba shine kaifin takobi kenan lafazin falalta ko an ciro shi ne daga fulul idan aka ce fulul shine goggohiya a Hausa goggohiya ma'ana takobi da yake dakushewa kamar yadda nabiga yake fada wala aiba fihi ghaira anna suyufahum bihinna fululun min qira'il katadibi haka kuma as-samau al-ibnu adiya a cikin waƙar sa yake cewa wa asyafuna fi kulli sharqin wa maghribi biha min qira'id dar'ina fululu fulul bi ma'ana goggohiya shine yace wa falalata mi ya hana ka dakusar da shabata atidaika wato kaifin tsaurin kanka wa qada'ata nafsaka mi ya hana wato ka huzgo zuciyarka fahiya akbaru a adaika yace zuciyarka ita ce mafi girman makiyanka sai yace ammal himamu ka san da cewa mutuwa mi aduka ita ce ma'alƙawaltarka ba yadda za a yi kake tare ta aina mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin amma himamu sanidi mutuwa mi aduka ita ce ma'alƙawaltarka ga yacin idza ma himamul mar'i kanat bi baldati da atuhu ilaiha hajatun fayadibu sai yace fa ma'i idaduka to menene tattalinka in har ka yadda ka amince mutuwa ita ce ma'alƙawaltarka yace to fa ma'i idaduka menene tattalinka ma'ana wani shiri kake mata sai yace wa bil mashibi inzaruka galgadinka yana nan ga hurhurar da ta furciko akan ka an gane ku hurhura galgadi ce tana nuna cewa ka fara tattara kayan ka lokaci fa yana ya kusanta shine mai ashir ya yake cewa badat laka a alamul manuni madhillatan wa nuruka qad yakhbu wa naruka la takhbu badat laka a alamul manuni alamar mutuwa kenan shine can ubangiji ta'ala yake cewa awalam nu amirku ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar sai ce wa ja'akum an-nadhir malamai suka ce ita ce hurhura to shine yace wabil mashibi inzaruka galgadinka yana nan game da hurhurar da ta furciko a jikinka to fama izaruka menene hamzarinka menene hamzarinka mi zaka faɗa sai ya ce wa fil lahadi a cikin kushewa makiluka nan ne gumbacinka na rana nan zaka yi bacci an gane ko da kana kwantawa akan gado da matala daki da AC da komai an gane ko kai bacci rana ka huta kai bacci na dare kace kai baka kwana sai da AC to kushewa wani lokacin ita ce wurin baccinka yace wa fil lahdi makiluka lafazin makil shine gumbacci min al qailula ne ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu makila wa fil lahdi a cikin kushewa idan aka ce allah shine lutu da ake yi a bangon al qibla na kabari an gane ko in an yi rami sai a yi lutu a bangon al qibla shine ake kira allah wanda haka aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin kalmar Allah da shine almai kamar yadda wani ta'ala yake fada wadarul ladina yulhiduna fi asma'i innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikihu min azabin alim shine yace wa fil lahadi wato a cikin lutan kabari makiluka nan ne gun kwancinka fama kiluka to menene fadarka menene fadarka wakili ya rabbi inna haula'i qaumul la yu'minu inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqan wa aqwam qila idan aka ce qil bi ma'ana al maqul sai yace wa ila allahi masiruka yace makomarka zuwa ga allah ce karshen alewade kasa faman nasiruka to wane ne mai taimakonka dalama aikabakar dahar yace ba yau ba fa zamani ya falkar da kai an gane ku gani ga wani suka ce ya ishi wani tsoron Allah dalama aikabakar dahar yace ba yau ba fa zamani ya falkar da kai amma fatana asta sai kai gengedi na da gangan minan nu'as ne thumma anzala alaikum min ba'di ghammi amanatan nu'asan yaghsha qa'ifatan minkum idh yughashshikum an-nu'asa shine yace fatana asta sai kai gengedi na da gangan wajazabaka al-wa'zu wa'zi ya huzguka fataka asta sai kai tuke an gane ko sai kai tuke an ciro shi ne daga al-aqas al-aqas shine wato tsoho wanda ya tankware kirji ya huto baya kuma yi haka gane ko idan mace ce ce sai a ce ka'asa shine yace fataka shine ai attaqaus ja da baya ha yawa ana kiran shi gantsarwa kuma ana kiran shi tuke a Hausa suna bi gare shi gantsarwa kirji ya huto baya shi kuma ya wannan shine yace duk da cewa an yi sanin wannan kalmar gantsarwa shine yace yawa fataka asta wato sai kai gantsarwa ko kuma kace sai kai tuke wata jallat laka al-ibaru nura ta bayyana gare ka fata amaita sai kai makauce da gangan ka nuna cewa baka gani ba wa hashasa laka al-haqu gaskiya ta bayyana gare ka fata maraita sai kai gardama qalati imra'atul aziz la'ana hashasal haqq lafazan hashasa asali an ciro shi ne daga al-has al-has shine higa sukan fada hassad dajajata hassan ma'ana ya hige ta ma'ana ka hige gashi abinda yake kasance na fata ya bayyana shine wa hashasal haqq wa hashasalaka al-haqq yace gaskiya ta bayyana gare ka ta fito fili fata maraita sai kai gardama afatumarunahu ala ma yara fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara sai yace wa azkaraka al-maut mutuwa ta tunatar da kai abinda zai biyo baya fatana saita sai ka nuna kamanta wa azkaraka al-maut mutuwa ta tunatar da kai kaga wani kuna faduwa kuna tashi yau kun dauki gawar shi kun kai kun binne ai wazi ne amma fata na saita sai ka nuna kamanta wa amkanaka an tu'asiya antuwasiya ka samu damar da zaka taimaka ma jama'a fa ma asaita amma ho baka taimaka ba an gane ku wa in yuridu khiyanataka faqad khanullaha min qablu fa amkana minhum al imkan shine samun dama kina shine yace wa amkanaka ka samu damar antuwasiya da zaka taimaka ma jama'a fa ma asaita amma baka taimaka ba yace tusiru falsan tusiru falsan kana fifita kudi tudihi da kake sanya saka shi a burga kake sanya shi a burga mai kai kwanta guloje ala zikirin taihi kana kiyaye shi ala zikirin wato abu sa ambato ma'ana baka so ma a fada ko kuma ala zikirin akan ambatan Allah ma'ana kana fifita shi akan duk abin da ya shafi karantarwa na addini ko kuma ala zikirin taihi kana kiyaye shi akan fada kar a ce wani yana da kuɗi wani dan uwa cayawai shi da kaga kuɗin shiga ra kaga al'auran shi haka tambaye shi menene hujja cha in kaga al'aurata wa zaka fada ma in kaje ka fada ma wani cha za a yi mahaukaci amma in kaga kuɗi na zuwa zaka yi kana fada kana cewa ai wani kuɗi gare shi to shine yace tusiru falsan yace kana fifita kuɗi tudihi kana sanya shi cikin burgani minal wi'a ne wa jama'a fa'a'a sai yace ala ta'ihi kuma kana kiyaye shi ala zikirin abu sa fada ma'ana kar a cewa ne yana da kudi ko kuma ala zikirin akan ambatan Allah subhanahu wata'ala lafazin tusir ga yacin qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa bal tusiruna alhayatad dunya sai yace wa takhtaru qasran kana zabar wato bini tuulihi wanda kake tsawaita ginin sa ala birrin tuulihi abusa wato shine aiki na alkhairi ko kuma ala birrin abusa kyauta tuulihi da kake bayarwa ma'ana kafifi ta ka tsawaita gini akan wato wani dan abu da zaka dauka ka taimaka ma jama'a shine yace wa takhtaru kana zabar qasran bini tulihi da kake daukaka ginin sa ala birrin abusa kyauta tulihi da kake bayar da ita sai yace wa targabu kana kyama anhadin wato gabarin mai shiryarwa tastahadihi da kake neman shiryarsa shine Allah subhanahu wataala ila zadin izuwa wani guzuri tastahadihi da kake neman kyautarsa lafazin targabu daga ragiba ne ragiba in yayi ta'addi bi an ma'anar shi shine kyama wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa qala arajibun anta an alihati ya ibrahim faman ragiba an sunnati falaysa minni an hadin gabarin mai shiryarwa tastahadihi da kake neman shiryarsa wannan minal hidayah ne ila zadin izuwa guzuri tastahadihi da kake neman kyautarsa wannan kuma minal hadiyya ne sai yace wato gallibu kana rija yadda hubba saubin san tufafi tashtahihi da kake marmarin sa ala thawabin akan lada tashtarihi wanda zaka fansa agun Allah subhanahu wataala wato gallibu kana rinja yadda hubba saubin san tufafi so kake kullun a ce kayan ka na daban ne an gane ku tashtahihi wanda kake marmarin sa ala thawabin akan ladan Allah subhanahu wataala tashtarihi wanda kake fansa sai yace yawaqitus silati wato gwalagwalai na kyauta lafazin yawaqit jami'i ne na yaqut ka annahunna liyaqutu wal marjan yawaqitus silati wato gwalagwalai na kyauta lafazin silati jami'i ne na sila asila bi ma'ana kyauta a'alaku bi qalbika yace shine sune mafi rajiwa da zuciyarka min mawaqitis salati game da lokacin sallah wa mughalatus sadaqati sada da sadaki duk wanda ka gani kana so in nawa ne ma sai ka biya kuje ku ga mu komai a fada na dauki asaru indaka shi ne mafifici abunka muwal asaru inda ka muwalati sadaqati abunka yafi bibiyar sadaqa lafazin saduqat jami'i ne na saduqa wa atun nisaa saduqatihinna nihla wal muwalat ko ina za mu koma sai mu koma nan kusa tun kawaidi daga cikin fara'i wannan ko cikin akdari ne al muwala shine ai suke fasara al fawr daga cikin fara'idul wudu bibiyar abwal muwalat ba shine yace asaru indaka min muwalati sadaqati wato game da bibiyar sadaka sai yace wasihaful alwani wato akussa na kala-kalan abinci sihab jami'i ne na sahafa akushi na abinci yudafu alaihim bi sihabin min zahabin wa akwa wasihaful alwani wato akussa na kala-kalan abinci ashha ilaika shine mafi marmari a gunka min sahaifil adiyani wato game da takaddu na ilimin addini kai so a zo a yi tajera abinci akan teburi da kawo littattafai a aji sai yace wa du'abatul aqrani wargi da tsariku anasu laka shine mafi ɗebe kewa a gunka min tilawatil qur'ani game da karatun alqur'ani ka ji so kawai a zauna a yi ta hira ana shakatawa ana wannan wa du'abatul aqrani wargi da tsariku sa'annu anasu laka shine mafi ɗebe kewa a gunka min tilawatil qur'ani game da karatun alqur'ani sai yace ta amuru bil urfi kana umarni da kyakkyawan aiki amma watantahiku himahu kai ko kana keta dokar sa an gane kuzil afwa wa amur bil urfi wa a'r anil jahilin al urf bi ma'ana al ma'ruf ta amuru bil urfi kana umarni da kyakkyawan aiki watantahiku himahu kai ko kana keta shingen sa lafazin al hima shine shinge ala wa inna li kulli malikin hima wa inna himallahi maharimu wa tahani kana nisanta jama'a kana hana su anin nukri gabarin aikin asha wala tatahamahu amma kai ko baka hannuwa wa tuzahzihu anil zulmi kana nisanta jama'a gabarin zalunci thumma tarshahu kai ko kana ruhu masa faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa tuzahzihu kana nisanta jama'a anil zulmi gabarin zalunci thumma tabshahu sannan kai ko kana ruhu masa yace wa tashan nasa kuma mutane kake tsoro wallahu ahaqqu an takhshahu Allah shi yafi cancanta ka ji tsoron sa thumma anshada sannan sai ya sabuwa ka tabban li talibi duniya sana ilaiha sababa ma yastafiqu gharaman biha wa farda sababa walau dara lakafahu bima yarumu subaba yace tabban Allah wadai li talibi duniya ga mai neman duniya ma'ana tabewa da halaka sun tabbata ga mai neman duniya wanda kawai hammunsa ita ce duniya wa ma zaduhum ghaira tatbib tabbati yada abi lahabin wa tab shine yace tabban ma'ana Allah wadai li dalibi duniya ga mai neman duniya sana ilai han sababa wanda ya juya in sibabahu kwararuwarsa ilai ha zuwa gare ta kawai shi ya bata gaba ita kadai yake so ba ruwan shi da halaka da haram sana wanda ya karkatar da insibabahu wato kwararuwarsa ilaiha zuwa gare ta sai yace ma yastafiqu bi nemi falkawa ba an gane ku garama biha wato da ita san duniya garaman dan bige idan aka ce garam wato shine tsananin bige mutun ya zamanto san abu ya rufe masa zuciya shine wanda ya samu kansa akan irin haka ake ce masa mugura kamar yadda yake cewa ulliktuha ardan wa ulliqat rajulan ghairi wa ullika ukra ghaira ar-rajul fa kulluna mugramun bi sahibihi kai can kuma inna la mugramuna bal nahnu mahrumun don haka abu wanda yake kenan so wanda yake na ƙarshe mutun ya ringa bigen abu ya nace akan shi shine ake kira gara don haka azabar wutar jahannama ne Allah ya ambace ta saboda nacewar ta inna azabaha kana garama don haka me bin bashi wanda baya saurarawa ake kiran shi garib saboda in yazo yi tsaye kawai shi dole sai an biya shi wa zarimina alaiha wannan innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim shine sai yace ma yastafi ku bi nemi falkawa ba ga yacan falan ma afaka qala subhanaka tutu ilaika ma yastafi ku bi nemi falkawa ba garamin dan tsananin bige bi hada ita duniya wa farda sababa wato kuma da yawan wato shine bige in aka ce sababa shi ma bige ake ne sai yace walau dara inda yayi sani yace lakafahu mimma yarumu subaba yace da tarhi ko kuma kace saura ya wadace shi mimma yarumu game da abin da yake nema a duniyar ma'ana dan abin da ka samu wanda kake biyan bukata na rayuwarka inda kai sani to da ya ishe ka kenan sauran lokacin ka sarrafa shi akan bauta ma Allah subhanahu wataala nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك